Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil 'alamin. Babu na 29 da 7 a cikin Shama'ilul Muhammadiyya na al-Imam Tirmidhi yake cewa babu ma ja fi sifati wudu'i Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda ta'am. Baban da yazo cikin siffar arwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen abinci. Wa fihi salasatu ahadith a cikin shi akwai hadisi guda 3. حديثي نهرك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى كتش حدثنا أحمد بن مني حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن أباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء من زعل الله صلى الله عليه وسلم يهوتا من الخلاء دقبان قلي فقرب إليه الطعام سيأك كوسان تومشد أبنشي فقالوا سيسك تعالان أتيك بوضوء بزم مكامك روان أروى الله قال سيتي انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاه كوي ان امرتني ني ده يين ارولا ان تاشي زوا صلاه كنن با وي يين ابنچي با زا اي ابنچي ا تي اي ارولا wannan kuma tana yiwa su a can baya sun ga wani karo annaba an ka abinci ya tashi yayi ارولا za su yi tunanin tana da alaka da abincin to shi kuma yanzu sai zaman ba alaka kawai yayi ni ارولا shi ne ba dancin abincin ba. Hadisi na gaba daga Ibn Abbas da sanin din Tirmizi Allah ya rada shi yake cewa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ga'ida annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto daga bayan gari fa ute bi da'amin sai aka zo mishi da abinci fa qila lahu sai aka ce mishi ala ta tawaddau shin ba zakai arwala ba ya ma'aikin Allah fa qala sai ce a usalli fa tawadda shin sallah ce zan yi arwala ma'ana ba sallah bace ba na yi arwala ba. Hadisi na gaba daga sanadin al-Imam Tirmizi har zuwa daga Abi Sham daga Zazan daga Salman yake cewa qara'atu fi at-taurati na karanta cikin at-taura anna barakatu da'amu al-wudu'u ba'dahu cewa albarka abinci shine arwala bayan shi albarka abinci shine ai arwala bayan shi na arwala na nihin wanke hannu ba arwala saboda al-wudu'u lugatan ita ce min al-wada'a wa hiya an-nazafa shine tsabtace hannu kenan nan arwala ba ta istilahi ba ta luga yake ne. Fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai na ambata ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka wa akhbarahu bima qara'tu fi at-taurati na bashi labarin abinda na karanta cikin at-taura wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace barakatu da'am al-wudu'u qablahu wal-wudu'u ba'dahu shi kuma ya kara annabi sallallahu alaihi wasallam yace albarka abinci shine arwala ka gabanin shi da kuma arwala bayan shi ma'ana wanke hannu ba arwala ta shari'a ba arwala ta luga dan a ma'anar ta shine tsafta ko shine arwala. Babu na gaba babu ma ja a fi qaulin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabla da'am wa ba'da da'am ma yafrugu minhu fi sab'ati ahadith. Baban da yazo bayani cikin hadar annabi sallallahu alaihi wasallam kahin yayi abinci me yake cewa da bayan ya gama abinci me yake cewa cikin shi akwai hadisi 7 na harko da sanadin al-Imam Tirmidhi har zuwa Abi Ayyub al-Ansari kala yake cewa kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman mun kasance wayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana fa qurriba ilayhi da'amun sai aka kusanto mishi da wani abinci falam ara da'amun kana azam barkatan minhu ban taba ganin wani abinci ba wanda yake girman albarka kamar wannan awwal ma akanna harkon abin da muka ci wala aqallu barkatin fi akhirih kuma wanda yake karancin albarka a ƙarshen shi kullana muka ce ya rasulullahi maikin Allah kaifa haza ya akai haka qala sai ce inna zakarna smallahi na akanna mu mun ambaci sunan Allah lokacin da zan muci abinci summa qa'ada man akala sannan ka samu wanda ya zamana ya ci wala mai san billahi bai ambaci sunan Allah ba fa akala ma ahu shaydan sai shaydan ya ci abinci tare da shi daga farko mun ga abincin da albarka a ƙarshe muka ga babu albarka mun ka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ya akai haka yace muna ci akwai wanda ya zo kawai hannun shi ya tsoma bai bismillah ba sai shaydan ya zo tare da shi yake ci haka ne kuma duk wanda zai ci abinci bai yi bismillah ba tare da shaydan suke cikin wani hadisi ya ce duk wanda zai yi bismillah wajen lokacin cin abinci shaydan sai ya ce ma da karin shi la mabita da kuma la asha in yayi bismillah gurin wannan yau ba ku da gurin zama kuma ba ku da abinci in ku ba yi bismillah ba ka wuce ku taho ku yau kun samu abinci a gidan nan. Hadisi na gaba da sanadin shi zuwa ga Umm Aisha radiyallahu anha qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan akala ahadukum fa nasi idan ɗayan ku yana cin abinci yammance an yi zikr sumallahi ta'ala an baci sunan Allah ala da'amihi ga abincin shi fal yaqul yace bismillah awwaluhu wa akhiruhu da sunan Allah farkon shi da ƙarshen shi mantuwa tana zawwa ka fara baka yi abinci baka amince baka yi bismillah ba to kana cikin yi in ka tuna ka ce bismillah awwaluhu wa akhiruhu da sunan Allah farkon shi da ƙarshen shi. hadisi na gaba daga abi ma'amar daga Umar ibn Abi Salama yake cewa annahu dakhala ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda hudaman ya shigo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen shi akwai abinci fa kala sai yace udni ya bunayya matso ya kai dana fa samillahi ta'ala ka ambaci sunan Allah wa kul bi yaminika ka ci da damaka wa kul mimma yalika ka ci abin da ke gabanka yadda ya ga ma agolan shi ne na gaba daga Abi Sa'id al-Khudri kala yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faraga min da'amihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya gama abincin shi sai ya ce alhamdulillah allazi ad'amana wa saqana wa ja'alana muslimina godiya ta tabbata ga Allah da ya ciyatar da mu ya shayar da mu kuma ya sanya mu matsayin musulmai na gaba daga abi umama kala yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rufi'atil ma'ida min bayni yadayhi yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in an dage abun nan teburin abinci a gaban shi sai ya ce kenan an ci an dauke sai ya ce alhamdulillah hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi godiya ta tabbata ga Allah mai yawa kuma daddada godiya mai albarka a cikin ta gairu wadda in ba abin yi ban kwana ba wala mustagana anhu rabbuna kuma ba mun wadata ba wanda ubangijin bai mu wadata gare ta ba godiya ta Allah madaukin sarki kenan wannan yana daga cikin zikirin bayan an gama abinci hadisi na gaba daga ummu kulsum daga aisha radiyallahu anha kala take cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu da'ama fi sittatin min ashabihi manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cin abinci tare da ma'ana ma a sittatin min ashabihi tare da mutun shida daga cikin sahabban shi fa ja'a arabiyun sai wani bakawe yazo fa akalahu bi lukumataini sai cinye shi da loma biyu fa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaga ya tawo ba a ce bismillah ba a ce mishi bai kawo sa hannun shi ya tawo da yin wuce gaba daya a loma bi ya cinye shi wasu annabi kuma yake nuna mana jimri da hakurin annabi gami da wauta kauyawa yace lausan malaka fakum da a ce yayi bismillah da abincin nan ya wadatar da ku da ya isar da jama'a dan albarka ake samu shi ciki matukar akwai bismillah albarka za ta shiga na gaba daga Anas dan Malik kala yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yarda anil abdi lalle Allah tabbas yana yarda ga bawa an yi akul akalata ya ci loma fa yahmuduhu alaiha ya gode ma Allah akan ta ko mun kadan kin abinci ya ce ya gode ma Allah to zai samu yarda Allah aw ya sharabu sharba ko ya sha abin sha fa yahmuduhu alaiha sai ya gode ma Allah akai ko mun kadan kin shi in kai bismillah harko kai godiya Allah karshe sai ga Allah ya samu shi albarka sama da wanda ya ci diya shi yasa ka ga wani ta shan abinci ya ta dinka abinci amma bai mishi amfani ko ne bai koshi wani kuma da ya ci kadan Allah ya samu shi albarka saboda bismillah harko da hamdala a karshe shi yasa sirar sahabbai da manyan tabi'ai da malamai suka gani in kaga tarihin su abincin su ba wani kayan wannan bane amma da yake Allah ya sa albarka nono ne kawai bakin su za a sha kuma ko da bino kawai su sace su gaba da ayyukan su na ibada ba sun sa ba a ransu sai sun sha dadi sai sun more sun yi kaza babu ma ja a fi qadhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam baban da yazo cikin akushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya yake wa fihi hadisa ne cikin shi akwai hadisi biyu an sabita amso daga sabit kale yake cewa akharaja ilaina Anas akharaja ilaina Anas ibn Malik qadahu khashabin Anas dan Malik wata rana ya huddo mana akushi na katako galizan mai kaburi mudabbaban bi hadid wanda an dumke shi da abun nan da karhi kamar inda yayi tsaga an sa wata waya an dumke shi fa kada sai ce ya sabit ya kai sabit haza qadahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan akushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kaga shine yake cin abinci ya tsage ha an dumke shi dumkin ma da karhi wannan ba an Anas ibn Malik hadisi na gaba daga Anas dan Malik yace laqad saqaytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hadha alqadhi sharaba kullahu yace da wannan akushin na shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani nau'i na abun sha dukkan shi alma'u da ruwa wan nabi zida nan nagi wal aslu da zuma wal labanu da nono duka da shi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake sha yake abinci ya isa ka da kai a shifa ina ga tana yiwa ko in mun kare shi wannan koma a satan an gama shi wanda tsarin su dai da wannan shi ma da abubuwan da suka shafi annabi ne sallallahu alaihi wasallam to bara akwai wani dalibin da ya fara shi sai kuma bana bai zo ya kare karatun jami'a bana bai zo ba to ana yin shi cikin majmu'a sai a rika aika ina rikan shi kadan kadan ina tura an muka kare wannan kuma sai mu ci gaba saboda yana da darajar da bai kamata a ce an hasa shi ba an yi nisa ma sosai a cikin shi Google Maram ya kamata an kare mu